أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na Al-Manzuma Ar-Ra'iyya fi Sunna na babban malami Abul Qasim Imam Al-Janzani rahmatullahi alayhi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na shidda a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin wanda yayi daidai da 5 ga watan safar hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 21 ga watan agustus wata na 8 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 27 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a darasi na a baiti na 28 yaqul al-janzani rahmatullahi alayhi fa zurraf diman subun ila shirki adilun anil haqqi zubtin ala llahi wan nuzur وَأَقْدِي سَحِيهُمْ فِي الْهَوَارِجِ أَنَّهُمْ كِلَابٌ تَعَاوَى فِي ضَلَالٍ وَفِي سُعُرٍ وَيُورِدُهُمْ مَا أَحْدَثُ مِنْ مَقَالِهِمْ لَزَازَ تَلَحْ بِاللَّا تُبَقِّي وَلَا تَزَرْ وَأَبْرَأُ مِنْ سُنْفَيْنِ قَدْ لُعِنَا مَعًا فزا أزهر الإرجاء وزا أنكر القدر وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر يقول الجنزاني رحمة الله عليه فزورب دمنصوب إلى الشرك عادل وأقضي سحيهم في الحوارج أنهم عن الحق ذو بهت على الله والنذر وأقضي سحيهم في الحوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدث من مقالهم لزازة لح بلا تبقي ولا تزر وأبرأ من سفين قد لعنا معا فزا أزهر الإرجاء وزا أنكر القدر وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر زادكم الله من فضله وتوفيقه مالا باين ياي بياني أكن الفرق الضالة da kuma hallo akan aguji zance da ma'abuta zance matuƙa ba a gina shi ba akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan malam ya kawo mana akan cewa akwai ha firqoqi har 70 ka duka batattu ne yayi gina magana shi akan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam inda annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa satatfarraqu ummati al ummata zasrarraba ala 73 firqa yace kullaha finnar wal iyazu billah dukkan su a wuta yace ta kirki a wani hadisin yace ke cewa wanda nake saman kanta da sahabbaina ita ce hanya ta kirki yanzu malam sai fara zana mana firqoqi dan mutun ya lura ya kula da irin wayannan gurbatattun aqida irin wayannan aqidu wanda ba su da kyawu kuma an kawo su an sanya su cikin musulunci alhali kuma hallo ba musulunci bane ba so diyawa zakka gani rishin sani zaka gani mutun yana dokan littahi ga nan ya fara da bismillah kaman musulmi ne cikakke ya rubuta shi amma kuma hallo wannan littahin wanda ya rubuta shi yana daga cikin jigajiga na kafirai dan saboda aqidu ne gurbatattu wanda sun saba ma alqur'ani mai girma kuma hallo sun saba ma sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam sai zai fara zana mana a baiti na 28 malam he yake cewa rahimahullahu ta'ala fazurrab diman subun ila shirki adilun anil haqqi zubtin ala llahi wan nuzur fazurrab di kaga ma abucin rabt dan rafida kenan malam sai fara mana bayani akan shi'a shi'a mugun ciwo malan ya fara bayani akan ar-rafida ita shi'a ma da ka gani aqsam ce kashi-kashi ne ba kashi guda bane ba imam ash-shahrastani yake cewa annahum isnatani wa 20 firqa shi'a karan kanta su firqa 22 ne yake cewa walakin akhtarahum kamar yanda Imam Ibn Baz ya kawo walakin akhtarahum amma mafi hadarin su da mafi sharrin ɗan shi'a ar-rafida sune ɗan shi'a ar-rafida sune ashabul humaini ɗan shi'a ar-rafida haula'i hum akhtar wa innan sune mafi sharri mafi hadari wa hakaza an-nisriya kamar ibn baz yake cewa sannan bayan su hallo su ma kasa an-nisriya su ma ɗan sharri ne mutanen hafiz al-asad sannan kuma hallo wanda suke suriya ba sannan kuma al-batiniya wanda al-batiniya akwai su a suriya hallo akwai su a iran kuma hallo akwai su a india sannan kuma al-ismailiya wa hazihi al-awatif ashadd wa akhtar kaga wa innan tikka suna da tsanani kuma hallo suna da hadari dan me yasa suke da wannan hadarin dan saboda su ha sun yi san ma kafiri da musulmi su he abiyo daga kansu in dai baka aqidar su a kashe musulmi suna yin alaka da kafirai dan a musguna ma musulmai babban sharri kenan nabi kuma hallo suna shirka ga Allah saboda suna bauta ma gumakuna ko kuma suna dokan wani shehu nasu su bauta mai ko kuma in yayi magana a yadda ta Allah ko a yadda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah wanda wannan aqidai su ne wa'insu firak suka doka daga cikin musulmai kuma hallo suke ta aiki da su dan shi yasa imam al-janzani anan yake cewa fazurrafdi mansubun ila shirki to kaga ma'abutin shi'a ɗan dan rafida an danganta shi ga shirka ga Allah ajilun anil haqqi ya karkace ma gaskiya zubuhtin mutun ne mai kirkire alallahi akan Allah Allah bai ce ba sai ce Allah ya ce wan nuzur kuma hallo da manzanni yama Allah kirkire kuma hallo yama manzanni kirkire nan an nuzur ana nihin kenan ar rusul shinan an ce mansub ila shirk dan me yasa aka ce mansub ila shirk annahum mansubuna ila shirk dan saboda an san ar-rafida da bauta na kabari aqida ce kamar yanda ɗan sufiya suka doka sai kaga in wani babban malami ya mutu ba a binne shi ba a cikin makwantai sai a mai ɗakin shi na daban in kaga ɗakin kamar wanda mutane suke kwana ita kuma gawa ce aka sa a zo kuma hallo a shahi a sa karo a sa AC a sa fanka komi dai kai kuma hallo a ringa shiga ana neman taimako ana neman agaji shi kuma wannan aikin banza ne mutum a mace wani taimako zai ma ba zai ma komi ba Allah subhanahu wataala yana ta fada a cikin alqur'ani mai girma kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'ula ya ku mutane an buga muku misali ku saurara ma wannan misalin wani misali ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladzina tad'una min dunillahi lan yahluqu zubaban wanda kuke kira fa kuma bayan Allah akan ya taimake ku ba su iya halitta ko kuda walau ijtama'ula ko da sun hadu akan su halitta ba za su iya ba wa in yaslubuhum al-zubab shay'an la yastanqizuhu min da'u fa-talib wal-matlub kaga shi ya raunana wanda yake neman kuma hallo wanda ake nema a wajen nashin ma shi ma ya raunana to kaga abinda yasa malam yake ce musu wa'annan mutanen mushrikai ne sun hada Allah da wani min ibadatul qubur na daga bauta ma kabari wa sarful ibada li ghairillah da kuma yin ibada ga wani Allah dan shi yasa malam yake cewa fazur rafdi mansubun ila shirki adilun anil haqqi ya kauce ma gaskiya adilun anil haqq bima'ana munharifun anil haqq ya karkace ma gaskiya mujanibun lil haqqi wa mubayinun lahu shi da gaskiya kontrar ne shi da gaskiya akasi ne zubuhtin alallahi yana kirkira akan Allah ko kuma yana ƙarya iftira al-kazib al-buht yana ƙarya yace Allah ya ce kuma Allah bai ce ba yace annabi ya ce kuma annabi bai ce ba wa qad qala al-imam ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa akan wannan qadiya ta ɗan rafida na ɗan shi'a yake cewa ma ra'aitu ashhadu bizur min ar-rafida bun gaba mafi sheda wanda suka hi kowa iya sheda ta zir wanda suka hi kowa iya kirkira ƙarya kamar ɗan shi'a ɗan rafida haka imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa bayan sun ma Allah kirkire sannan hallo wan nuzur su ma manzanni masu galgadi kirkire an nuzur wa minhu qawluhu ta'ala kazzabat samudu بالنذر ومنه قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون نذر اتكن سورة القمر امام الجنزاني كتوا يازو احديثي تهنيا دبن دبن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما علي بن ابي طالب يزهر بعدي قوم بيانا متاني وانس متاني زس بيانا سوانين ون يزهرون محبتكم اهل البيت suna gwada soyayya suna gwada suna fakewa akan cewa suna son ahlul bait alhali ƙarya suke yi suna cewa suna son ahlul baiti amma kuma hallo ƙarya suke yi dan saboda sun saba ma ahlul baiti lahum nabazun yuqalu lahum ar-rafida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ce musu ar-rafida fa aina ma laqitahum duk lokacin da ka gansu to faqtuluhum ka kashe su fa innahum mushrikun dan saboda su wannan ar-rafida mushrikun ne kuma sun bayyana a lokacin Ali ibn Abi Talib ha aka zo da su Ali ibn Abi Talib ya musu wa'azi masu ganewa suka gane wanda suka ki ganewa kuma hallo ya abka musu kuma hallo ya kashe su ha yake cewa inni iza ra'aitu amaran munkaran aw qattu nari wada'utu qambara idan naga wani lamari wanda ake inkari ya saba ma Allah ya saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw qattu nari anan wani ke lokacin da nake kunna wutata a lokacin nake zahi in ka taba Allah ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada'utu qambara kuma hallu sai in kirayo qambara wane ne qambar maula ne na Ali ibn Abi Talib dogari ne wanda baya da dadi na Ali ibn Abi Talib eh a kirawo shi dan saboda a kama wa'annan mutanen a musu tsanani a tsananta musu su a shi'a ar-rafida su ma daban-daban ne fi kulli ta'ifatin ahzab kasan abu ba na Allah ba wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wannan daga cikin su ne adda akwai al-qat'iyya akwai al-hashiyya akwai al-khitabiyya akwai at-tasniyya akwai al-imamiyya akwai az-zaydiyya akwai al-hashimiyya sannan kuma hallo akwai al-hashibiyya duka wannan firkoki ne na ar-rafida kenan shine malai yake mana kashedi akan wannan firkokin kaman ya fara zano shi a cikin wannan baitin kenan malai ya zano mana firka guda ita ce ar-rafida kuma ya hadi akan cewa ar-rafida akwai shirka ga Allah akwai kauce ma gaskiya sannan kuma hallo akwai ƙarya ga Allah kuma hallo akwai ƙarya ga manzannai sai malai ya ci gaba da zanawa a baiti na 39 da na 29 da baiti na 30 inda malai yake cewa wa aqdi sahihum fil hawariji annahum kilabun ta'awa fi dalalin wa fi su'ur wa yuriduhum ma ahdasu min maqalihim la zazata lah billatu baqi wa la tazar malam bayan yahuda ar-rafida yace wa aqdi sahihum fil hawariji sai malam ya biyo baya da muguwa firqa muguwa aqida ita ce al-khawarij yace wa aqdi i'tiqadi abinda na kudurce sahih ne inganci ne ka tsaya ka saurara dan saboda na gina wannan abin ne akan littahin Allah kuma hallo da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil khawarij a cikin khawarij annahum lalle su wa'annan ƴan hawaris kilabun karnika ne ta'awa fi dalalin wa fi su'ur karshen su dai zasu idasa a cikin bata a nan duniya kuma hallo in aka je lahira kuma hallo su shiga cikin wuta ta jahannama kenan aqdi sahihun fil hawaris kenan a'taqid i'tiqadan sahihan fil hawaris annahum kilab malam ho ba ya ce musu kilab bane kawai ya danganta musu a malam cirayi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khawarij kilabu ahlin nar al-khawarij karnuka ne na ƴan wuta kilabu ahlin nar wa huwa sabitun anhu alaihi salatu wassalam yace fi dalalin karnuka ne a cikin bata a nan duniya kenan suna cikin bata a nan duniya wafi su'ur sannan kuma hallu a ranar tashin alqiyama suna cikin wutar jahannama li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala kilabu ahlin nar kenan al-khawarij hawarijawa wanda aikin su kawai su kafurta mutum aikin su daga mutum yayi wani zunubi da ma'asi to shikenan kai an kafurta ka dan mutane yana daga cikin sifofi na al-khawarij abu kadan mutum ba kabira yayi ba kawai sai su kai shi wuta sun huce iyaka matukan iyaka a saman hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hallu da ayoyin alqur'ani kenan malam anan sai ya zakkara wa'insu sifofi marasa kyawu ga yan khawarij wanda sune ad-dalal fi dunya wa annahum kuma hallu kilabu ahlin nar yawm al-qiyama Allah ya mana tsari da su sai malam yake cewa wa yuriduhum ma ahdasu mimma qalihim kuma zasu girba abinda suka kara a cikin addini na bid'a wanda annabi bai hadi ba su sun fada to wannan abin zai zayo musu wannan magana ta zatta jayo musu mimma qalihim daga zancen wannan nasu sai su shiga cikin wuta allaza malan sai ya ciro ism min asma'in nar allaza ya zo a cikin suratul ma'arish inna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla innaha laza nazza'atan lishawa he malai yake cewa zasu shiga cikin allaza kenan bayan allaza yace za ta lahabin ita wannan laza'in wannan wuta talaza ma'abuciya habbaka ce tana ci da kyau shi ma malan anan za ta lahabin nan siffanta wuta ya ciro shi ne a cikin alqur'ani mai girma za ta lahab inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran za ta lahab wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad bayan ya ce laza yace za ta lahab sannan kuma hallo he malan ya kawo wata siffa ta wuta yace la tubqi wa la tazar anan ma malan cirawa ne yayi a cikin suratul mudassir ina ji wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar anan malan kuma abaitin darura shari'a yasa ya kawo shi min babit tad'ib la tubqi wa la tazar ya ciro ne wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar a cikin suratul mudassir kenan shine malam yayi bayani akan cewa hawarij dai karshen su wuta ce wal iyazu billah Allah mana tsari da wuta Imam Al-Janzani anan yana mana bayani akan mugushi aqida irin ta al-hawarij bayan ya ambata mana ar-rafida sai malam ya ambata mana al-hawarij kuma hallo ya gaya mana akan cewa al-hawarij su mutane ne daga cikin mutane na ƴan wuta Al-Hawarij hadisai da dama sun zo a saman kansu kuma Hawarij sun fara ne tun daga lokacin sahabbai tun lokacin Umar bin Khattab tun lokacin da aka kashe Umar bin Khattab fa awwalu man kharaja ala amiril mu'minin Usman bin Affan sai suka ma Usman bin Affan tawayi summa ala Ali sannan kuma hallo suka ma Ali radiyallahu anhu tawayi summa ala Muawiya sannan kuma hallo suka ma Muawiya tawayi haka suka ma khulafa bani Umayya tawayi ɗaya bayan ɗaya suke tabayyana kuma har yau akwai burbudin su a saman doren ƙasa shine kake jin aqida daga nan wani malami yana nan ya huddo ta aqida sabuwa ya huddo ta aqida sabuwa ya huddo ta aqida sabuwa wani ya sani ne yake wani kwangila aka bashi wani kuma a jahilce ne yake shi littafin ma asalin bai san ba wannan kawai dai yaga ana rubuta qala Allahu qala Rasul amma bai sani ba wanda su kuma wayannan mutanen hadari gare su wani yanda akwai tafsirul Qurtubi na sunna haka akwai tafsirul Qurtubi a cikin ɗan Shi'a he su yi littafi he su same suna irin na suna ahlus sunna wal jama'a kawai dan su kawo confusion kuma hallu dan su fadar da mutane kenan wannan shine malam yake mana bayani akan cewa dalibin ilimi ho ya kamata irin wannan firqokin ka san aqidar su domin ka guji wannan aqidar tasu marasa kyau nasallu Allah assalama wal afiya sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na 31 bayan ya zana al-murji'a afwan ar-rafida ya zana al-khawarij yanzu malam sai zai zana mana wa'insu guda biyu a baiti na 31 sai malam yake cewa wa abra'u min sinfaini qad lu'ina ma'an وقد أزهر الإرجاء وزأنكر القدر وأبرأ باروانا دا إني بريء أبرأ باروانا دا من سنفيني وإن سقدابيو سنفو في قدابي نوئي قدابيو قلو إنا معل ألف الإسلام هنا سوى النم قدابين دك أنسيني مسو فزا شين هوركم أزهر الإرجاء إرجاء أني أكوي حمزة anan darura shi'iriya kuma hallu da iya salo na larabci na balaga sai aka yi al-ijazu bi hazfil harf sai aka hudda al-harf wa hadha yajuzu fil lughah al-arabiyya wa fil balaga shine kai walam aku bagiya walam akun bagiya amma ce walam aku bagiya an hudda nunu kenan wannan karshen iya larabci al-qur'ani go kenan al-ijazu ne bil hazf wannan shine ake cewa al-ijazu bil hazf a cikin balaga irja wa za ankar al-qadar shi kuma nabiyin yayi inkarin qadara al-murji'a azhara al-irja ya bayyana kwadai shine ake cewa al-murji'a wa za ankar al-qadar shi kuma wancan yace babu qadara sune anan kenan al-murji'a da al-qadariyya menene al-murji'a al-murji'a aqida ce aqida batila marasa kyau wanda wannan taken su wai suke cewa la tara lil amali salih fil iman wai aiki na garibe daga cikin imani kawai in ka ce kai imani da baki kawai ya isa aiki na gari wai bai daga cikin imani kaga daga nan ma sun tabi sune wannan aqida su kenan su a wajen al-murji'a babu bambanci tsakankanin al-asi da al-abid me yin sabo kuma hallo da mai bauta suka ci a dukan su kawai waje ɗaya gare su a cikin aljanna kaga wannan kuskure ne dan shi yasa hatsarin kenan shi'a da murji'a bu su yarda da al-qur'anin ne ba Allah ya ce a cikin qur'ani ba ɗaya bane ba su kuma sun ce ɗaya ne dan shi yasa aka mata mu gano yana daga cikin aqida na ƴan Shi'a bu su yarda ba da wannan alqur'anin da yake hannunmu alqur'ani Allah ya ce ba ɗaya bane ba afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun ka gani ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal yastawi al'ama wal basir afala tatafakkarun wai shin yanzu makaho da mai gani sun zo daya wai kun bu kun yi tunani ba ko kuma a cikin suratul hud inda Allah madaukakin sarki yake ba da labari yake buga misali Allah madaukakin sarki yake cewa masalul fariqain kal a'ma wal asmi wal basiri was sami hal yastawiyani masala afala tazakkarun masalul fariqain kwatankwacin ekif guda biyu bangare guda biyu jama'a guda biyu kal a'ama wal asmi kaman makaho da kurma kenan wannan misalin wai kafirai ake nihi wal basiri shi kuma mai gani was sami'i da mai ji kenan kaga al a'ama akasin menene al basiru shi kuma al asmi akasin as-sami'u shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masalul fariqain kal a'ma wal asmi wal basiri was sami hal yastawiyani masala wai shin wannan an yi kwatance ɗaya da su a ce ɗaya ne haba bu kun yi tunani ba ɗaya ne wannan abun kaga tabbas amsa ba ɗaya bane ba to su al-murji'a he suka ce ɗaya ne kenan kaga bu su yarda da al-qur'anin da yake hannunmu ba hatsarin shi'a kenan da al-murji'a kenan daga cikin aqida na al-murji'a babu bambanci tsakankanin al-asi da al-abid sannan hallo al-murji'a sune suka ce anna afsaqan nas wanda yake kowa iya fasikanci da kuma aslahan nas da kuma wanda yake kowa gyaruwa a cikin mutane wai suka ce wai fil jannati sawa a aljanna wai duka daidai suke kaga kuskure ne sun taka magana Allah sun taka magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hallo suke cewa al murji'a la yadurru ma imani ma'siya wai mataka kai imani to sabo ba ya ma tasiri ba kaga daga nan ma sun bata sannan suke cewa yana daga cikin miyagun aqidu na al murji'a suke cewa man akhlasa lillahi ta'ala marra fi imanihi la yukfar bi irtiyat aw bi ridda wanda yayi ikhlasi ga Allah koda so dai ne to kawai bai kamata ba ba kafarta shi kuma hallo bayya ridda tunda yayi imani da Allah to wannan aqidu ne muguwa aqida ta ɗan murji'a shine mala yace ba ruwana da wannan wa abra'u min sinfain kad lu'ina ma'an kad azhara al-irja kenan shine al-murji'a yace wa za ankara al-qadar shi kuma wancan yayi inkarin al-qadar ai yanzu dai malam yana zana mana miyagun firqoki da miyagun aqida bayan ya zana mana ar-rafida ya zana mana al-khawarij eh malam yanzu anan ya zana mana al-murji'a sai yanzu yace waza ankar al-qadar malam ya zana mana al-qadariyya su kuma al-qadariyya wanda suka yi inkarin qadara menene tarifin al-qadariyya hiya firqatun kalamiyatun mun yi zance akan ahlul kalam satin da ya huce firqa ce ta yin ilmul kalam kawai tunsab ila al-islam ake danganta ta ga musulunci lakinna ha firqa dalla amma kuma hallo ta saba ma musulunci wa tu'addu min awwal al-firq al-islamiyya al-mukhalafa lis-sunnah ana qiyasata ana qidata ana lissahwata daga cikin firqa na horko wanda suka saba ma sunnah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ita al-qadariyya ta fara ne ta bayyana a ahadi halifatul amawi umar bin abdul aziz a lokacin umar bin abdul aziz al-qadariyya ta fara kuma wanda ya fara assasa wannan firqa ta al-qadariyya shine ake ce mai gailan gailan al-qadari shi ya fara assasa firqa na al-qadariyya kuma hallo an kashe shi bata zo mai da dadi ba wai kashe shi Halifa Hisham bin Abdul Malik ya kashe shi ita wannan al-qadariyya abinda take nihi shine wai mafhumun yara anna Allah la ya'lamu shay'an wal iyazu billah illa ba'da wuqu'ihi wai Allah wai bai san komai ba sai in ya afku abun ya sani wal iyazu billah shi Allah ya san abu kahin ya afku kahin ya afku ma ya sani Allah subhanahu wa ta'ala su bi sirraba wai sai bayan ya afku sannan Allah yake sani kaga wannan kafirai ne buht a karara wa innal ahdas bi mashi'atil bashar kuma suka ce abubuwan da suke afkuwa wai kawai dardan mutun ne wa laysat bi mashi'atil lah wai ba Allah bane yaso kawai mutun ne yaso ba Allah bane yaso da mutun yaso kuma he su ringa ciro aya busu ida sata kamar yanda zamu gani ita ma al-qadariyya anwa'at ciro aya suke busu ida sa karshen he sai ai dan adam yana da mashi'a ko al-qur'ani ma haka aka ce he su ciro su ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur busu gaba he su sai ana hasturo aya inda ta musu dadi su ce inna a'ay madha inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura hasturo irin wa'annan ayoyin suna yin imani ne da bangaren alqur'ani kuma su kafirce ma wani bangare kaga wannan kafirci kenan su wa'annan alqadariyya suke cewa la qadara wal amru unfun ko babu wani abu mai suna qadara kaga babu zancen imani kenan yana daga cikin rukunin imani mutun yayi imani da kadara ta alkhairi ce ko kuma tasharri ce to su wayannan bu su yarda da kadara ba kenan shine malai ce waza ankara alqadar kaga wannan yayi inkarin alqadar fallazi yunkiru alqadara yuqalu lahu qadariyun wanda yake inkarin kadara sai a ce mai wannan kadari ne kenan lakabi ne wannan na ahlus sunna wal jamaa kenan su ne suke cewa af'alul ibad laysat mahluqa lillah ayyuka na bayu ba Allah bane yayi su mutun ne kawai yayi abin shi haka suke cewa wa innama hiya mahluqatu lil ibad anfusuhum wa anna al abda huwa al khaliq li fi'li nafsihi laysa Allah wal iyazu billah suka ce wai bawa shine yake halitta abin da zai yi ba fa Allah ba kaga sun kore wannan aye wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmati sun kore duka wannan ayoyi kenan dan shi yasa wani alqadariya ita ma firka ce do Allah ya zo a cikin sahihul muslim yahya bin ya'mar yake cewa kana awwalu man qala bil qadar ita kuma alqadariya wanda ya fara hudota da garin basara ne ha basar shine yake cewa hasan al-basri ne tanne ko ma'bad al-jahm al-juhani aw al-jahli shine ya fara hudu wannan aqida daga yahudawa ya samu ta ta alqadariya yahya yake cewa fantalaktu ana wa humayd bin abdurrahman hajin aw mu'tamirin yahya ne yake bada labari yake cewa tabi'i ne shi yake cewa sai muka tahi aikin hajji ya kai mu makka ko kuma aikin umra yana shakku anan kenan yace aikin hajji ko kuma aikin umra fa qulla sai muka ce law laqina ahadan min ashabir rasul ina ma ace mu hadu da ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mu ga ya mai abin da ke faruwa a garin mu fa sa'alna amma yaqulu haula'i fil qadar mu tambaye akan wa'innan mutanen da suke zance a saman kadara akan cewa wai babu kadara sai Allah ya musu dace sai suka hadu da abdullahi dan umar bin hattab sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ne ga halifa na biyu Umar bin Hattab irra Allah ta tabbata a gare su yanzu he suke tambaye shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman shi abdullahi bin umar innahu qad zahara qablana nasun yaqra'una alqur'ana wa yataqaffaruna alilma wa zakara sha'nahum wa annahum yaz'amuna alla qadara wal amru unfun lalle ho a garin mu wani abun al'ajabi abun mamaki ya haru wa'insu mutane ne suka bayyana suna karatun alqur'ani fa kuma hallo ilimin ho in ka gani ho akwai shi amma kuma hallo sun kawo wata falsafa sabuwa ba a san ta ba suna cewa wai babu kadara kuma suna cewa duk abinda ya samu mutun kawai daga shi ne ba wani kadara bace ba ba wani rubuta mai akai ba Umar Abdullahi bin Umar yana jin wannan sai yake cewa idza laqitum haula'i idan kuka hadu da wa'annan to kula ba su labari anni bari'un minhum bani babu su bani babu su kenan ni daban su daban shiwa Abdullahi ibn Umar da yace bani babu su me yake ni anan kenan ba musulmai bane ba kenan Abdullahi ibn Umar muslim go ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenan ba musulmai bane ba sun bar hanyar musulunci kaga wannan firka ce kenan do Allah wa mudilla kuma ita ma alqadariyye inda zaka san firka ce do Allah dole a samu ikhtilafi a cikin ta su sun hadu wajen kashi 12 daga ciki muna iya zanawa akwai as-sanawiyya as-sanawiyya firka ce daga cikin firkokin na alqadariyya firka ce marasa kyau وهي التي زعمت ان الخير من الله والشر من ابليس وهي سكتي الخيري دغا الله ني kuma sharri daga iblis ne wa yake kadarta alkhairi Allah wa yake kadarta sharri Allah wa yake sa alkhairi ya samu mutum Allah wa yake sa rishin lahiya ta samu mutum Allah sai su suka raba wai suka ce wai annal khaira min Allah wa shar min iblis wannan aqida ce ta firqa as-sanawiyya daga cikin firq na al-qadariyya wanda har yanzu akwai su a saman doran kasa a nan kasashen mu na Hausawa ma akwai su makwabta yanan mutum ya ta ka tsantsa da irin wayennan aqidu sannan kuma hallo akwai al-mu'tazila akwai firqa al-mu'tazila wanda su ma nau'i ne daga cikin firqa ta al-qadariyya wannan mu'tazila mun karanta anan a cikin littafi na Hafiz al-Hakami mun karanta anan a cikin littafi na Muhammad al-Qahtani yana gaya mana mugun aqiduna su qalu bi halqil qur'an he suka ce wai al-qur'ani halitta shi ne ba magana Allah bane wai halitta shi ne akai shi kaga wannan kuskure ne kuma suke gani akan cewa mutum al-insanu hurrun fi ikhtiyari af'alihi mutum yana da yanci akan ya zabi abin da yake so wai ba mashi'a Allah subhanahu wata'ala bane wannan mashi'a ta mutunci suke kawo hujja akan fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga wannan kuskure daga cikin irin wannan firkoki na al-qadariyya akwai al-kisaniyya su wane ne al-kisaniyya al-kisaniyya sune wanda suka ce allazina qalu la nadri hazihi al-af'al min Allah am min al-ibad kaga mahaukata ke wai busu sani ba wayannan ayyukan na bayu daga Allah ne ko kuma daga bayu ne busu sani ba daga Allah ne ko daga bayu ne jahilai akwai wani filosof na Greek ana ce mai Zenon yana da wannan firka ta la adri shi fa huwa la yusbitu shay'an wa la yunfi shay'an yana daga cikin abin da ake ce ma endut wannan na Greek wai la yusbitu shay'an bayya tabbatar da abu wa la yunfi kuma hallo bayya korewa kullama sa'altuhu an shay'a daga ka tambaye shi wani abu jawabuhu da'iman wahid ko amsa shi kullun da yace la adri sai yace bai sani ba sune ake cewa yan almadrasa Allah adriya kenan kaga hauka ya ida ana almadrasa Allah adriya bai tabbatar da abu kuma hallo bai kore abu to haka akwai wata firqa addala al-kisaniyya humul lazina qalu la nadri hazihi al-af'al min Allah am min al-ibad kuma suke cewa ana daga cikin aqida suke cewa wala na'lam ayusabu an-nasu ba'da al-maut aw yu'aqibun wai mutane an sakanta musu ko bayan mutuwa ko kuma an musu uquba busu sani ba to kaga wannan firqa ce ta addala shi kuma wannan abun ai a zahiri yake ko daga cikin wannan firq na al-qadiriyya akwai wata firqa hallo wanda ake ce ma ash-shaytaniyya ash-shaytaniyya nisba ila shaytan ash-shaytaniyya su kuma me suka ce wai qalu inna Allah lam yakhluq shaytana wai Allah bai halicci shaydan ba kaga su ma shaydannai ne dan shi yasa ake ce musu ash-shaytaniyya daga cikin wannan firq na daga cikin firkoki na al-qadiriyya akwai ash-sharikiyya ash-sharikiyya sune suka ce inna sayi'at kullaha muqaddara illa al-kufr dukkan abu na banza da mutum yake yi an kadarta me zai yi ne dukkan laifi da mutum zai yi an kadarta me zai yi ne suka ce illa al-kufr sai suka exception suka hudda suka istisna wai sai dai kafirci kaga aikin banza ke daga nan suka baude daga ciki akwai al-batriyya akwai wata firqa hallo daga cikin firqa na al-qadiriyya akwai al-batriyya su kuma al-batriyya yanke kan yanke kauna ne wai mutum za'amu annahu man asa summa taba lam tuqbal tawbatahu wai suke cewa wanda yayi sabo yayi laifi sannan kuma hallo ya komo ya tuba ba a gafarta mishi ba ƙarya ce ƙarara ana dillahi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta ma dan adam shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bukuin lahi ku nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya aiko wani mala'iku wani mala'ika ya doke ku ya juya ku ya turbada ku a cikin kasa ya aiko wa'insu kuma hallo wanda suna yin laihi kuma hallo suna tuba suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma sun ce in mutun yayi laihi ya tuba wai ba a gafarta mishi ba wannan magana ba haka bace ga ina inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innallaha yaghfiru dhunuba jami'a a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana shinhuda hannun shi ga wa'inda suka yi laihi da sahi da rana Allah sai ya shinhuda hannun su dan ya yaye musu ya Allah yana bude kohoshi sannan hallo da daddare ma Allah subhanahu wa ta'ala yana shinhuda laihi hannun hannayen shi domin ya gafarta ma wanda suka yi laihi da marici kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana amsar tuban mutum malam yugargir matuƙa mutum bai zo mutuwa ba bai zo yana magagi na mutuwa ba yana algirgira to Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta mishi wannan ita ce aqida wanda alqur'ani ya tabbatar da wanda sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar wayannan mutane wanda suke cewa in mutum yayi laihi ya tuba lam yuqbal tawbatahu firqa ce dalla ake ce musu albatariya firqa ce wanda an tsine musu kaman malayin da ya fada firqa ce wanda a kakannin su sune karnuka na yan wuta kilabu ahlun nar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan shine a takeice alqadariya malan da yayi bayani yake cewa ba ruwan shi da su sai yake cewa wa abra'u min sinfaini kad lu'ina ma'an faza azhara al-irja wa za ankara al-qadar hafiz al-hakimi yana da shigen irin wannan baitin inda hafiz al-hakimi shi ma yake cewa ba ruwan shi da su yake cewa a cikin baitin shi na baharul kamil yake cewa inni bara'un min al-ahwa wa ma wulidat inni bara'un min al-ahwa wa ma wulidat wa walidiha al-hayari sa'a ma wulidu shi ma hafiz al-hakimi yace ba ruwana da irin wa'annan mutanen wanda suka kirkira abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zo da su ba wanda kuma hallo suka yi kari a cikin addini ko kuma suke fasar al-qur'ani aka kenan malan anan kashedi ne yake mana akan wannan firak na dalla yanzu malan firak din suna da yawa malan sai ya rihi zantan firakin yanzu sai malan sai yake ambata mana wa'insu jibga daga cikin mutane ɗan bid'a wanda sun saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan mu yi kashedi mu bar buga hujja da irin wa'annan sai kaga a cikin littafi an ce qala jam na ji wani malami yana bayani a radio yana bayani jaham bin safawani yana fada yana cewa kuma yana buga hujja shi inda malamin da ya san waye jaham bin safawan in wannan da bai kawo hujja da shi ba to haka ne yana daga cikin makirci na ɗan shi'a sai su ringa irin rubuta irin wannan littattafan dan shi yasa ake cewa fa mutum bai zama malamin kanshi barantana irin wannan lokaci in kace komi a internet zaka doka komi a internet zaka doka to ka doki banna da dama ka doki kwashe nan dole shi ilimi sai an je wajen malami an zamna an tambaya wannan abun ya dace ko kuma bai dace ba barantana mutane irin namu ɗan bariki daga an tura miki wata falala ko daga an tura ma wata falala kawai sai ai ta basu wahala raka'a kaza a karanta kaza raka'a kaza a karanta kaza wanda kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma anzalallahu biha min sultan kai ta aikin ka na banza to ya kamata ka tambaya eske wannan abun sai authentic ko kuma a'a wannan abun kwashe ne yana in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kenan duka irin wa'annan su wa'annan alqadariyya da irin su al-murji'a duka sun saba ma al-qur'ani kaga sun ce bu sirra da kadara ba kuma al-qur'ani ya zo da kadara dan sai yasa suka zamanto mujrimai malam yace suna cikin wutar jahannama malam kuma ba a kai hudi ba in kadi ba cikin al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cewa innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar sai Allah ya bada labarin sun ce babu kadara kuma Allah ya ce akwai kadara inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar haka Allah subhanahu wa ta'ala ke da kuma suna sanya ma Allah kishiya alhali Allah bai da kishiya wa am ja'alu lillahi shuraka ka gani sun sanya ma Allah kishiya Allah kuma hallu ba ruwan shi da kishiya kuma sun ce a'a wai Allah bai halicci ba ayyuka na bawa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya halicci ayyuka na bawa wallahu khalaqakum wama ta'maluna a cikin suratul safat ne go wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku kuma hallo shi ya halicci abinda kuke aikatawa ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kaga duk wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙaryatar da su akan sun ce babu kadara alhali akwai kadara kenan darasi na gaba zan mu tashi inda malam zai mana kashedi akan waɗansu mutane wanda su ne suke assasa firkoki wanda kuma hallo suna da miyagun aqidu wanda a bar kawai hujja da su a satin sama kenan inda baiti na 32 insha Allah inda malam ke cewa وما قاله جهم فحقا دلاله وبشر فما ابداه جهلا قد انتشر كنا ان شاء الله daga nan zan mu tsaya abinda mukai daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da aiki amshashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki tsarkakakke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid musanya kasammu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana alkhairi mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana albarka tashi ya raba mu da yunwa ya raba mu da masihu iri iri اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك